just to feel a spark shoot through. In spite of you, then go back to the start when all of this grew from dust on a washed up. Da 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 da